Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garban ne da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Laraba 25 ga watan Mayu. Yayin da kungiyar tarayyar Afirka yau ta cika shekaru 53 da kahuwa, ko ta yi nasarar magance manyan matsalolin Afirka?
Ka dauki Najeriya ka gani yanzu kudin ta nawa ke kasashen waje. Kungiya tarayya Afirka ta hana wannan abu.
Za kuma a ji cewa wasu kalaman gwamna Ibrahim Hassan Dan Kwamba na jihar Gombe sun janyo martani a jam'iyyarsu ta PDP. Sannan za a ji cewa yanzu haka Fulani makiyaya a jihar Ikiti sun samu takardar takaita kiwon shanu a jihar. Hasali ma kan wannan batu ne muke son ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku bayan kun sha labaran duniya. Kamar kullum lambobin da za ku kira mu su ne 2-2-2-2-5-5-5. Kar a mance a sa alamar tarawa wato +1. Za kuma a ji shirin wasanni a takaice. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dage takunkumin ƙasa da ƙasa na ƙarshe da aka sanya wa ƙasar Liberia. Sannu a hankali dai kwamitin ya dage takunkumin da aka kakaba wa Liberia a lokacin da aka gama yakin basasar ƙasar a shekarar 2003. A shekarar 2009 ne aka dage takunkumin hana fita da sayar da itacen katako na ƙasar, wanda aka yi amfani da kuɗaɗen da aka samu wajen sayar da shi da duwatsun lu'ulu'u wajen gudanar da rikicin da aka yi a watan Satumbar bara. A yau Laraba ne kwamitin ya kammala ɗaukar mataki na ƙarshe na janye haɗin da aka yi na saye da sayarwa da kuma ƙaddarori da aka sanya ma wasu 'yan ƙasar da kuma wasu kamfanoni. Jakada na musamman David Pressman ya faɗi cewa ɗaukar matakai da aka yi akan ma'adanan na Liberia sun yi daidai kuma sun magance hanyoyin samun kuɗaɗen da ake amfani da su wajen tada rikici.
Sojojin Iraki tare da mayakan 'yan Shi'a da kimara musu baya sun fuskanci turjiya mai ƙarfi a hare-haren da suke kaiwa don kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan ISIS da ke rike da shi tun a cikin shekara 2014. Hukumomin ba da taimakon jin kai na nuna damuwarsu a kan cewa faɗan ka iya haddasa hasarar rai ganin yadda 'yan ISIS ke amfani da farar hula don yin garkuwa. Kuma an samu rahotannin da ke nuna cewa ana hana iyalai tsirewa daga faɗan. Prime Minister Haidar Al-Abadi ya yi shelar kai farmaki a farkon wannan makon, ya kuma lashe takobin cewa nan ba da daɗewa ba za a ga tutar Iraki a faɗin birnin. Gwamnatin Abadi ta matsu ta ga an samu nasara bayan da ta kasa warware bambance-bambancen da ke tsakanin jam'iyyun siyasa na ƙasar da kuma gazawa wajen daɗaɗawa malamin Iraki mai kare haƙƙoƙin talakawa Muqtada al-Sadr. Sadr ya haddasa wasu jerin zanga-zanga a kan tituna a kan ƙin amincewa da gwamnatin ƙasar mai fama, wanda ya janyo tashin hankali a yankin cikin makon da ya gabata har mutane aƙalla 4 suka rasa rayukansu.
Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗi cewa an naɗa Maulawi Habibullah Akundaza a matsayin sabon shugaban ƙungiyar biyo bayan mutuwar Maula Akhtar Mansur. A wata sanarwa da suka fitar yau Laraba da harshen Pashto, 'yan ƙungiyar ta Taliban sun kuma tabbatar da cewa an kashe Mansur a wani harin jirgin sama mara matuƙi da Amurka ta kai cikin makon da ya shige. A shekarun jiya Litinin, shugaban Amurka Barack Obama ya tabbatar da cewa an kashe Mansur saboda yana hana samun nasara a kokarin da ake na wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. Sabon shugaban na kungiyar Taliban a da shine mataimakin Mansur tare da Sirajuddin Haqqani, shugaban kungiyar ta Haqqani. sai dai har yanzu hakani na nan rike da mukaminsa yayin da aka nada dan shi dan wanda ya fito da kungiyar Maula Yakub a matsayin mataimaki na biyu na shugaban kungiyar sanarwa yau Laraba ta fito ne bayan da wani dan kunar bakin wake na kungiyar Taliban ya kashe akalla mutane 14 tare da raunata wasu da dama a birnin Kabul yan sandan Afghanistan sun ce harin ya auna wata mota ne dauke da jami'an ma'aikatar shari'a
ministocin kudin kasashen da ke amfani da takardar kudin euro sun ce sun cima gagarumar nasara wajen cimma yarjejeniyar ragewa kasar girka basu sukan da ake binta bayan sa'o'in da suka kwashe suna tattaunawa a birnin Brussels da daren jiya talata asusun bada lamuni na duniya na IMF ya buƙaci a ragewa girka bashin da ake binta a wani mataki da asusun na bada lamuni ya ƙara daukawa na taimaka mata da kudade don tada komatsar tattalin arzikinta girka za ta karbi kashin farko na kudi dala miliyan 11 da miliyan 4 a cikin wata mai zuwa biyo bayan amincewar da tarayyar turai ta yi da kokarin yin garan bawul ta fuskar tattalin arziki da kasar girka ta yi kwanan nan wannan shine taimako na baya-bayan nan cikin shekaru 6 da girka ta samu kasar da ta yi ta fama da matsalolin tattalin arziki da suka sa ta cin bashin da yawansa ya rubanye kudin shiga da take samu da 180 labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC To kamar yadda watakila aka ji yau kungiyar tarayyar Afirka AU ta cika shekaru 53 da kahuwa to ko wadanne nasarori za a ce ta cimma ga wakilinmu Ayamai Suleiman Munibarma da wannan rahoton
bayan wasu ƴan shekaru na alamar samun nasarori akan manufofin da suka yi dalilin kirkiro da wannan kungiya shugabannin na Afirka a ƙarƙashin jagorancin margayi Muammar Gaddafi na Libya sun canzawa kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka OIA manufofi zuwa kungiyar tarayyar Afirka AU shin koya za a kwatanta matsayin gurin dunkulewar wannan nafiya zuwa ƙasa ɗaya tilo Professor Ado Muhammad masanin tarihi ne bugo da ƙari shugaban Jami'ar Tawa
kungiyar hada kan kasashen Afirka da ita da wannan kungiyar tarayya Afirka duk wasu daya wato duk kungiya ce inda shugabanni ke kare kansu ba jama'a suke karewa ba kansu suke karewa ya zani in ci gaba da iko ya zani in sake kungin tsarin mulki in ci gaba da iko yaya ne wuta tana tahuwa za ta cin mutum ba ebari sai ya kutsa ya ce sai ya dauko kan cikin daki ita kauta kama shi ya tai da blaze kamfori ka dauki Najeriya ka gani yanzu kudin ta nawa ke kasashen waje kungiya tarayya Afirka ta hana wannan abu
sai dawo Abdu wani matashi mai akidar yaki da ƴan jari huja na da irin wannan ra'ayi
sai mu yi la'akari da wani sai dawo nan da iyo mawa akwai kamar wata jahiya tsakanin su in tsakanin waɗannan ungiyoyin biyu da ja akwai jahiya ya za a yi kaga an ci an dunkule mu ga yata dalla-dalla kasashen nasaru ba sa yarda
to amma Professor Ado Muhammad ya bayyana cewa har yanzu yana da kwarin gwiwar yiwuwar cikar wannan guri na dunkulewar kasashen Afirka
sai an samu shugabannin kasashe gwarzayi wanda ko a mutu aire ga abin da za su sai sun ceto mutane yana ganin alamun in ka dauki shugaban kasa kamar Buhari ina zaton yana da wannan gurin
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule sai kuma Najeriya inda wasu kalaman gwamna Ibrahim Hassan dan Kwamba na jihar Gombe suka janyo mai da martani daga jam'iyyar su ta PDP daga Bauchi ga wakilinmu Abdulrahman Muhammad da cikakken rahoton
Ya'yan jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Gombe sun bayyana cewa ba su ji daɗin kalaman da gwamnan jihar Ibrahim Hassan dan Kwambo yayi ba a dangane da halin matsi da suke fama da shi. Shi dai gwamnan Ibrahim Hassan dan Kwambo ya bayyana cewa halin kunci da kuma na zafin aljihu da mutanen jihar ke ɗanɗanawa sabili da salon zaɓen shekara ta 2015 da suka yi ne inda suka tsaya a linta a maimakon su kai har rufin kwano.
Amma zaɓe da
to sai dai kuma a martani kan batun da gwamnatin yayi jigo a jami'ar PDP a jihar Gombe Alhaji Garba Koma Gona ya ce maganar ta gwamnatin da mamaki domin kuwa Gombawa sun yi masa halacci ya wahala da kyar da jibin goshi ya kai da nasarar sake lashe zaben nan
to mu da yanda da jibi a jarabon da abin da muka fara wannan magana mai girma gwamna ya kama mu da dai yana jin haushin faduwa ko wani kaga da ta kula da dai da jarabon
Luhab Muhammad Noya Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a gaida na musamman to kamar yadda aka ji gwamnatin jihar Ikiti ta kafa dokar hana yawon kiwon shanu a fadin jihar kamar yadda gwamnan jihar ya yi barazanar yi kuma har Fulani makiyaya sun samu takardar umurnin daga Ibadan ga wakilinmu a wannan shiyar Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton
Gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya bada umarnin cewa daga yau kada makiyaya Fulani su bar shanunsu su shiga karkara suna kiyo sai dai su bar su waje daya suna ba su ciyawa Alhaji Muhammadu Nasamu shine shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Ekiti
Gwamna ya ce Fulani ne su kai wannan aiki
Wane aiki kenan
An shiga gari an kashe mutum biyu sai to Fulani su kai wannan aiki saboda haka ya bada doka
To ku yanzu yaya kuka ji da wannan umarnin da shi gwamnan jihar Ekiti ya baku
Ko yan jihar Ikiti ne don kowa har da gida cikin Ikiti da matan shi da ƴaƴan shi sama ga shekara 30 ai ya zan dan gari matakin da muke dauka na farko dai muna koke ga gwamnatin namu na Ikiti yin hankuri na gibata a zuwa haka nan a rike ta ba ta zuwa kiwo mataki na biyu muna koke ga gwamnatin kasa da sauri da shiga don yana iya juyawa ga siyasa yaran gari su ciuta muna
idan shi gwamnatin Ikiti bai jaye wannan umarni ba me za ku yi kenan
a don ba jaye wannan umarni ba dole mu kai sama
to amma sau da yawa ana zargin Fulani da sace mutane kuma ana zargin su da yin barnami kili shi yasa gwamna ya zarge ku cewa ku kashe waɗannan mutanen
mun tabbatar da ba Fulani ne su kai wannan aiki ba don ba yadda za a yi Fulani su ciuta ma Fulani yan wasu don kaga kun ya san Fulani ne kenan mu suka ciuta ma mu da a cikin kasa ba su faɗa muna ba
na tambayi lauyan Najeriya Suraj Ambaba
abin da zan yi rely a kan shi ne section 45 na constitution section 45 na constitution akwai lokacin da mutum ma za ya invade in right na movement na constitution ne wani abubuwa in ya zama cewa akwai zai iya kawo tashi cashla amma shi abin da ya amfani da ta ga inda din na ga na samu da wannan matsala a gidan garin na ga shi ina ganin shi ne dalilin da ta wayar na bayani
amma dai a bisa dokar Najeriya bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya babu inda aka hana wani mutum yayi kiyon dabbobin sa
a yanzu babu dokar wannan
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To a gaida na Tambuwal kamar yadda na ce kan wannan batu na hana kiwon shanu wanda ya biyo bayan zargin kisan wasu mutane a jihar Ikiti za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda muka ce lambobin da za a kira mu su ne 202-205-2655 kar a mance a sa alamar tarawa da 1 kafin wato plus 1 kafin nan ga sahabu
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To ga kira daga Nasarawa. Muna jin ka Malam na Nasarawa.
To alhamdulillah Malam Ibrahim barkanku da wannan lokaci.
Barka da warhaka.
Na farko dai kuna tare da Garba Sale likitan radio daga garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To likitan
gaskiya ni ra'ayina anan shine wannan gwamna na Ikiti a zahiri bai nuna matsayinsa na gwamna ba domin shi shugaban wannan jihar ne baki daya kuma su waɗannan mutane da yake cewa su bar mishi jaha ko a kashe su. Suna daya daga cikin waɗanda suka zaɓe shi ya wannan kujera kuma a gurguje shawaran da zan bayar shine dan Najeriya yana da dama ya zauna a kowace jiha a wannan ƙasa ta mu Najeriya
to malam na Nasarawa kafin mu yi nisa bai ce a kashe su ba bai ce a kashe su ba sai ka dan gyara ci gaba
to tunda maganan fita a jiha ko kuma su bar kiwo a wannan jiha gaskiya bai dace ba, domin dan Najeriya yana da dama ya shiga kowace jiha a cikin Najeriya din ya gudanar da sana'ansa ko kuma ya gudanar da duk wani abin da ya dace wanda hukuma ta amince da shi. Sai dai anan shawara na shine idan har wani yayi laifi to kar laifin ya shafi wanda bai san hawa ba, bai san sauka ba. Da fatan wannan gwamnati zai duba abin da zai kawo ci gaban kasa da zaman lafiya a kasa.
To mun gode mallam na Nasara, bari mu zakuɗa ganga da kai amma jihar Kaduna, wake kan layi.
To Ibrahim Alaran Mariga cikin sunana.
To Iro, muna jinka.
Yawwa, gaskiya wannan gwamnati hukuncin da ya yanke bai kyautata ma kanshi ba, bai kuma kyautata ma Najeriya ba gabaki daya. Najeriya nan kasa ce fa ta kowa, kuma kowa na da daman da zai yi walwala. Illa iyaka, na ji daɗi da su suka nuna suna da hankali, suka ce za su kai gaba. Ai, kotu ba wawuya ba ne, ba ko mahaukaciya ba ne, ba kuma ba ta san abin da suke yi ba. Yana da kyau kotu adalci, domin mene hana su kiwo a inda za su je su kiwo, wannan bai dace ba. Shani in suka mutu zai biya su diya ne saboda Allah, kuma ga shi 'yan jihar ne sun ma nuna a nan suke, a nan a kake su, kuma ba 'yan nan ba ne, 'yan ƙasa ne. Sau da haka gwamnati sa hannu a kai, kotu kuma ta yi aiki a kan wannan al'amarin.
Malam Ibrahim, shi cewa yake ya ɗau wannan mataki ko gwamnatin ta ce ta ɗau wannan mataki ne saboda ana zargin waɗanda suka kai harin wasu Fulani ne, duk da ba a san ko daga ina suka fito ba.
Yawwa, idan har zargi ne to a bari sai an tabbatar. In kuma aka tabbatar ai laifin wani bai kamata ya shafi wani ba, idan ga wanda suka aikata laifin to sai a hukunta su. Amma wanda bai ɗauki mataki ba, bai ɗauki makami ba, bai aikata laifi ba, kuma dan wani yayi laifi a ce za a hukunta shi, wannan ba a mai adalci ba.
To mun gode Malam Iro, bari mu je mu jihar Plateau, wake kan layi.
Kana magana da Abenda Gwadashe daga Plateau.
To muna jinka.
Ramo kuma wasai.
Muna jinka.
Eto, a ra'ayina akan yanda gwamnati ya faɗa, gaskiya bai kyauta ba. Idan an sami mutum da laifi ne, za a tabbatar da laifin shi, kuma za a gudanar da shi a gaban shari'a. Ra'ayina kenan.
To mun gode da wannan takaitaccen bayaninka na san abu ka'ida. To bari mu je mu kanan da ba wake kan layi. To da alamar layin mallam na Kano ya katse. To kamar yadda muka ce, so muke mu jira ra'ayinku game da umurnin da gwamnatin. To ga kira daga Fatuskun, wake kan layi daga Fatuskun.
Assalamu alaikum, ina Gambo Barau Fatuskun.
To mallam Gambo, na jinka.
Yawwa, kira zan yi da Baba Buhari da cewa wannan gwamna ya kamata a taka mar birki. Dan kasa ne, wayannan mutane sama da shekara 30-50 suna can kasar, sun zama haifafu su ma. Don haka wannan al'amari da gwamnan nan yake so ya jawo jama'a zai iya tada hankalin wasu al'ummar. Don haka Baba Buhari a taka mar birki ba adalci yake ba, dama shi babba adali ba ne, mun san shi.
To
Allah ya zaunar mana kasar mu lafiya.
To mun gode Baba Barau Fatuskun, bari mu je mu Adamawa, wake kan layi a Adamawa.
Malam Murtala daga Gyara.
To Malam Murtala,
wannan abun da gwamna ya yi gaskiya bai yi adalci ba. A dalili shi yasa mutanen nan gaba ɗaya mutane ne wanda yanzu saniya in aka hana ta kiwo kan ai ba mutane aka hana yawo ba. To wannan Fulani da ake zargin su, kasan gaba ɗaya za su kuma da ake tunani kila za su shiga gari wanda ake zargi, kuma zargi bai tabbatar da shi ne wannan abun da yake tunani a rayuwarsa ba. Ya kamata a samu masu ba shi shawara na gari wanda za su gaya mishi gaskiyar magana.
Kana ganin kamata ya yi jami'an tsaron jihar a maimakon su ɗora laifi kan abin da ba a tabbatar ba, su yi aikinsu na tabbatar da tsaro, na kare mutane, na kare iyakoki da sauransu.
To ai malam ba saniya ta je ta kashe mutane ba, zargi ake yi, kuma zargi ba tabbatar ba.
Yawwa, to mun gode, bari mu malam na gaba, muna jinka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna jinka.
Okay, to kuna ji na ko dama ina son ba da shawara ne kan magana shi wannan gwamna kamar yadda yake tunani. yadda yake so ya kori ko in ce kori Fulani ko kuma ya hana su kiyo.
Muna jinka.
To gaskiya ba daidai ba ya sake shawara ya sake tunani saboda su ma mutane ne kamar kowa.
Kana da shawara ga gwamnati game da aikin jami'an tsaro tunda ike su ne ya kamata a ce sun gano waɗanda suka yi haka a maimakon a ce ana zargi kuma ba a tabbatar ba wasu kuma da ba a tabbatar ba a ce an dora musu. Kana da shawara kan abin da ya kamata jami'an tsaro su yi?
Kwarai ko.
Ya kamata
dama ai wannan aikin jami'an tsaro ne.
Yawa. To mun gode, bari mu je mu ga mallam na gaba. Wake kan layi. Bari mu je mu Yobe. Wake kan layi a Yobe.
Assalamu alaikum, kuna magana da Adamu Tello, karamar hukumar Fune, jihar Yobe, tarayyar Najeriya.
To Adamu, muna jinka.
A gaskiya ina son kungiyar Fulani da sadar kai su kaurace wannan jihar baki daya.
Baka ganin idan suka kaurace ya zamana cewa kenan maimakon a yi gyara an yi barna, tunda sun kaurace ba yan jihar bane gaba daya suka ce watakila gwamna ne kuskure.
Eh to ina ganin a tunanina bai san irin gudunmuwar da Fulani suke bayarwa na tattalin arziki kasan nan. Da ya san da haka.
Ci gaba.
Ina gaba da sa wannan magana ba domin zargi ake bai tabbata ba. Kuma ko da ya tabbata wannan Fulani ai bai zama to in kai laifi wannan kabila ta laifi a kasa ba. A ce duka a taro mutane a yi musu taron an bugun yayan kadanya ba.
To mun gode sosai ma kowannen ku da ya bada tasa gudunmuwa, muna fata nan gaba ma za ku shiga wannan shirin. To mun gode. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar wasan Olympics ta ƙasa da ƙasa Thomas Bach ya ce amfani da ƙwayoyi masu ƙara kuzari ga 'yan wasa ya kai matsayin aikata shi babban laifi ne, a don haka hukumar Olympics ba za ta yarda da wannan abu ba, kuma za ta iya haramtawa mai laifi hakan yin wasa har tsawon rayuwarsa bayan wasu tuhume-tuhume da aka samu daga ƙasar Rasha. Shugaban hukumar Olympics ya nananta cewar sakamakon gwaje-gwajen labarin ɗaukar ƙwayoyi masu ƙara kuzari ga 'yan wasa da aka yi a Beijing shekarar 2008 da kuma London shekarar 2012 za a bayyanar da su kafin fara wasannin Olympics da za a yi a Rio a farko-farkon watan Yuni. A Najeriya kuwa zakarun ƙasar 'yan ƙasa da shekaru 23 na Flying Eagles suna cikin shirin shiga wasan Olympics da za a yi a Rio de Janeiro a ƙasar Brazil. Sai dai a yau ne coach Samson Siyasiya ya ajiye ranar ƙarshe da zai rufe sansanin horar da 'yan wasan ƙasar wanda suke wasanninsu a ƙasashen waje da ya gayyato su su zo su yi wa Flying Eagles wasa a wani gasar da za a yi a Suwon, ƙasar Koriya ta Kudu, kafin shiga Olympics. Coach ɗin ya nuna rashin jin daɗinsa cewa 'yan wasa da suke wasa a ƙasashen waje da ya gayyato su yi ma Najeriya wasa a Suwon sun iso Najeriya amma suna ƙin zuwa sansanin horar da 'yan wasan. Mataimakin shugaban ƙungiyar alƙalan wasa ta ƙasar Ghana, Joe Debra, ya ce hukumar ƙwallon kafa ta GFA ita ce ya kamata a ɗora wa laifin yawan rigingimu da ke tashi a wasannin ƙaramin league wanda ke biye da Premier League ɗin Ghana. Rahotanni sun nuna alƙalin da ya tsaya tsakanin wasan ƙungiyar King Solomon da Great Olympics da kuma kwamishinan wasan sun sha ɗan karen kashi a hannun magoya bayan King Solomon a lokacin da suka mamaye filin wasan yayin da wasa ke ci gaba. Alƙalai da dama ne ake cin zarafinsu a wasannin ƙaramin league ɗin, ciki har da alƙalai mata. Joe Debra ya ci gaba da ɗora laifi akan hukumar ƙwallon kafa ta Ghana, wato GFA. Captain Ghana Black Stars Asamoah Gyan ya bayyana farin cikinsa ganin zakaran ƙwallon kafa na duniya sau biyar Lionel Messi ya yi bawa ƙwallo da ya zura a wasan Ghana da Jamus a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 da aka yi a ƙasar Brazil. Ɗan wasan Barcelona da Argentina ya ce wannan ƙwallo da Asamoah Gyan ya zura wa Jamus yana cikin ƙwallaye da ya ga an zura da hikima a cikin rayuwarsa. Shi ko ɗan wasan gaba Asamoah Gyan ya nuna farin cikinsa ainun, kuma ya ce wannan yabo da ya samu daga irin wannan shahararren ɗan wasa zai ba shi ƙwarin gwiwan sa himma da ƙwazo a cikin wasansa.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta gagaba wa shugaban majalisar dattawan ƙasar Libya Agila Sale Isa takunkumi a dalilin zagon ƙasa da yake yi wa ci gaban ƙoƙarin da ake na sauyi alƙiblar gwamnatin Libya. kan wannan dalili ne baki ɗaya duk kadarorin Mr. Isa dake a Amurka ko yake karkashin wani ba Amurka ai rike su ba zai iya ta akokobo ba an kuma haramtawa duk wani ba Amurka yin wata cudanya da shi a cewar mukaddashin director ofishin kula da kadarorin kasashen waje a Baitul Malam Amurka John Smith ya ce a gila Sale Isa shine ummal aba'isar rashin ci gaban siyasa a Libya kuma wannan mataki da aka dauka sako ne na gwamnatin Amurka mai nuna cewa za ta ci gaba da saka kafar wando daya da duk wanda ke kokarin kawo tsaiko ga zaman lafiya da tsaro da ci gaban kasar Libya ya ci gaba da cewa Amurka za ta ci gaba da goyen bayan gwamnatin Libya a kokarin ta na gina rayuwa mai kyau ga mutanen Libya ana zargin Isa da hanawa ƴan majalisar wakilan Libya damar jefa ƙuri'in da za ta bayar da damar kawo sauyi a sha'anin mulki a Libya Cikin watan Oktoba shekara ta 2015, Isa ya jagoranci wani zama a zauren domin saka jaddawalin kada ƙuri'a amincewa da sabuwar jijiyoyin ya kafa gwamnatin ci gaban Libya. Shi dai wannan zama ya kawo ƙarshe ba tare da cimma komai ba, domin Isa ya gittawa majalisar wasu sabbin sharuɗa guda hudu don su amince. Sannan ya fice, ya tafi abinsa, duk don ya kawo tsaiko ta ƙuri'ar. A farkon watan Nuwamba shekara ta 2015 aka sake soke ranar kada ƙuri'a a dalilin tafiyar da Mr. Isa zuwa Saudiya, wanda hakan ma wani sake yunkuri ne na mayar da hannun agogo baya. Duk da kiranye-kiranyen 'yan ƙasar Libya na a kada ƙuri'a yarjejeniyar ya kafa gwamnatin haɗin kai, amma Mr. Isa ya mayar da tafiye-tafiyensa suka zamanto wata dabara kawo tsaiko ne kawai. Ranar 25 ga watan Janairun wannan shekarar ne aka zo ƙarshe. Inda 'yan majalisar ƙasa suka kada ƙuri'a amincewa da yarjejeniyar wadda ta samu goyon bayan wakilan shugaban ƙasa. Tun wannan lokacin ne, Mr. Isa ke ta'adawa da dokar gwamnatin haɗin kai a Libya, duk kuwa da goyon bayan da take samu daga majalisar wakilai, wanda hakan ya saɓa wa ci gaban siyasar Libya. Ƙasar Amurka na bayar da cikakken goyon baya ga tsarin gwamnatin haɗin kai a Libya, kuma ba za ta lamunta ba ga duk wani mahaluki da zai kawo cikas a ci gaban siyasar Libya. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga labaran duniya amman fa a
Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa na ƙarshe da aka sanya wa ƙasar Liberia. Sannu a hankali dai kwamitin ya ɗage takunkumin da aka ƙaƙaba wa Liberia a lokacin da aka gama yaƙin basasar ƙasa a shekarar 2003. A shekarar 2009 ne aka ɗage takunkumin hana fita da sayar da itacen katako na ƙasar, wanda aka yi amfani da kuɗaɗen da aka samu wajen sayar da shi da duwatsun lu'u-lu'u wajen gudanar da rikicin da aka yi a watan Satumbar bara. Dakarun Iraki tare da mayakan 'yan Shi'a da ke mara musu baya sun fuskanci turjiya mai ƙarfi a hare-haren da suke kaiwa don ƙwato birnin Fallujah daga hannun 'yan ISIS da ke riƙe da shi tun cikin shekarar 2014. Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗi cewa an naɗa Maulawi Haibatullah a Kundaza a matsayin sabon shugaban ƙungiyar biyo bayan mutuwar Maula Akhtar Mansur a wata sanarwa da suka fitar yau Laraba da harshen Pashto. 'Yan ƙungiyar Taliban da kuma sun tabbatar da cewa an kashe Mansur a wani harin jirgin sama mara matuƙi da Amurka ta kai a makon da ya shige.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya tani gabatarwa, da Julie Lesus Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma gobe idan mai duka ya kai.